Habiba banga ta mukai kewa Habiba shehu dan fulani me tafiya zayanan kaji me bacci ko in ta dashi san buga tamburan zamani wanda anan muka yi arishi lubulubu ta matan guso sani ya beta mi karsa shi Habiba wa yake ja dake Habiba keke kan haskake Habiba challa nayi dake ba wata me musawa dake ba wata wacce ke taddake me zuma da zakin rake gurbin baya kin cicike mata ga Abdul Malik zannan gungudun zamani Habiba shehu dan fulani Habiba kin zamu magani dole a yarda cincin Allah ne yake izini gaban go abin jingini kainuwa da shan rabana babawa ka shukarta ba lu'ulu'u lu'ulu'u mata kowa ya taso ya girma mata Habiba shehu dan fulani an yi nadi na gaske mai girma
lu'ulu'u lu'ulu'u
Gidan gaba lubulubun ma can guso inda ku na gaskiya mai girma.